Matakin taron su ne yadda za a hada kai da matasa wajen amfani da fasahar zamani don kirkiro da abubuwa na musamman da kuma lalubo hanyoyi da za su taimaka wajen samar da ci gaba a kwarewar aiki. Kasifu Inuwa Abdullahi shi ne shugaban hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya, wato NIDDA.
To, ita fasahar zamani gabaki ɗaya wani ilimi ne wanda na matasa ne. Sannan duniyar nan da muke ciki yanzu komai ilimin fasahar zamani shi yake guda. So wannan wani dama ce da su matasa ya kamata su yi amfani da ita, su kirkiro hanyoyi da za su yi amfani da fasahar zamani wajen kawowa ci gaba a ƙasa, wajen kawowa ayyukan yi, da kuma ya taimaka musu inda su ma za su samu mutum ya kirkiro wani kamfani nasa da zai aiki har ma ya ebi wasu su mar aiki.
Surat Muhammad na ɗaya daga cikin ɗaliban da suka kirkiro wata manhaja da suka bayyana a taron.
Sunana Suraj Muhammad, ɗalibi ne a makarantar noma da take Kano, Federal College of Agriculture Technology, na yi computer science a can. Na zo FSI hackathon na Abuja, mini building software a nan, kun kawo shi zuwa wani hackathon din under STEM lab da ke Kano State Library. Kirkiri software ne wanda zai taimaka wa mutane su transactions ko da a ce misali mutanen ba sa tare da wani like ATM card ko numbers ko kai even ma phone din su ba sa buƙatar su domin su making transactions. Abu ne kamar QR code kawai ba ka bukatar sai ka je da ATM ɗinka.
Shugaban kamfanin NIT da ke da halakin samar da tsari na rarraba ayyuka tsakanin bankuna da sauran cibiyoyin kuɗi a Najeriya ta hanyar fasahar bayanai, Muhammad Suleiman Madugu ya yi ƙari da cewa
mu dai abin da muke so mu yi, ka san akwai waɗansu da suke nan su ƴan makaranta da suka gama makarantarsu suna neman aiki ba su samu aiki ba, kuma they are very good at it, suna da baiwa kan aikin IT da suke yi. So mun samu then we can employ them, you know, abasu aiki su ma su dinga aiki da mu. That's basically those are some of the things that muke yi nan.
Malama Binta Mustafa jagoran mata a fannin fasahar zamani ta yi ƙari kan muhimmancin wannan taro.
Wannan taro ya kamata ba a je kai ba, ya kamata a kai su Faryan Nigeria, Kano ne, Kaduna ne, inda dai kai saboda tsakani da Allah kalgolin da muke tsakanta a wannan zamani babu yanda za a ce ba karfawa matasa gwiwa bisa kan duniyar kimiyya da fasaha. Abin aya bane kuma abin ya kamata abubuwa ne wanda samu ana yin every semester ko kuma every twice in a year.
La'akari da ɗimbin matasa masu basira da baiwa a Najeriya, babban darakta a ma'aikatar samar da sabbin dabaru ga cibiyoyin harkokin kuɗi ta SSI a takaice, Mrs. Atayes Kola Oladejo ta yi kira ga gwamnati da ta haɗa hannu tare da su wajen ba da tallafi da kuma shirya irin wannan taro don ƙalubalantar matasa masu baiwa a ƙasar da zuma samar da mafita ga dukkan wani fanni na fasaha. Har zamani da ke zama cikas ga harkokin ci gaba a Najeriya.
We need the help of government to support this innovation. We need government to organize these challenges. Let's identify inefficiencies in government and let those young talents provide solutions to them. Let's identify challenges that affect all of us.
Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.